Wani jami'in hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger Najeriya ya kafa wani tarihi na ban al'ajabi a daidai wannan zamani. Jami'in dai mai suna Muhammadu Salisu Abubakar, mai kula da ƙaramar hukumar Rijau a hukumar jin daɗin alhazan, ya ce a ringizon kuɗi ne aka yi masa daga cikin kuɗaɗen guziri na alhazan ƙaramar hukumarsa su 75, amma bayan ya kammala rabawa alhazan kuɗaɗen guzirin a can ƙasar ta Saudiya a aikin hajjin da ya gabata, sai ya ga rarar kuɗi na dala Amurka har dala 20,000, kusan kimanin naira miliyan 8 na kuɗaɗen Najeriya, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Kuɗi ne aka ƙara mini a wannan ma'aikata dala 20,000, wa'inda
na mine ne dama aka ba.
Dama kuɗin na DTA ne wanda ake ba alhazai. To wannan guzirin akan kirga a ba kowane alhaji dala 800. To bayan an kirga ina da alhazai kamar 75. To bayan naje kowane alhaji na sa mashi nashi cikin envelope, sai naga wa'annan kuɗin dala 20,000 sun hau. To sai naga cewa dai wa'annan kuɗin ba nawa bane, ko kowa bai gani na, Allah na gani na.
To kuma jin daɗin alhazan jihar Niger dai ta nuna jin daɗin ta akan wannan al'amari, har ma ta ɗauki mataki na rubuta mashi takarda ta musamman domin yabawa, inji daraktan ayyuka na hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger Attahiru Baladukku.
Kokarin cewa an rubuta mai takarda ta musamman wanda yake za a nuna farin ciki ko kuma ƙarfafawa bisa ga wannan kokari da yana dawowa da wayannan kuɗaɗen.
A halin da ake ciki dai, hukumar jin daɗin alhazan Najeriya ta shigar da ƙara domin bin kadin wani alhajin jihar Niger da ya faɗo daga saman lifta, wato na'urar nan mai kai mutane saman bene, kuma ya rasu a lokacin aikin hajjin da ya gabata. Kamar yadda muƙaddashin sakatare na hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger Alhaji Umar Makun Lafai ya yi ƙarin bayani.
Alhamdulillah, ita hukumar jin daɗin alhazan tarayya ta shigar da ƙara a don magana ce ta litigation, neman cewa alhajin ɗaya daga Niger tun da mun shiga Saudiya na karkashin National Commission of Nigeria ba za mu iya shigar da magana kai tsaye ba, amma su sun shigar da magana kuma ana bi.
Akwai abin da kuka demanding haka ko iyalansa suka buƙaci a biya?
To mu a matsayinmu na ma'aikatan alhaji da muka tafiya da shi, mun ce abin da doka ta ƙasa ta sanar muna so a bi mana.
A yanzu dai hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger ta ce ta buɗe ƙofa na kai kuɗaɗen ajiya daga naira miliyan 1 zuwa sama a banki domin fara shirye-shiryen aikin hajji mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.